a wajen wani taron manema labarai a jalin gofa da jihar hadaka kungiyar ci gaban taraba ta taraba concerned citizen forum ta ma bukaci su feta jaran yan sandan Najeriya ne da hanzarta binciken wannan lamari domin a hukunta mai laifi barista Yambi Mustafa da ke ma cikin shugabannin wannan kungiyar yace sakin wanda ake tuhumar na kononi da zargin da ake na jaran yan sandan jihar da bazar wasu take taka rawa
wanda suke jiran shari'a sa'annan gwamnati ta nemi a fitar da su don shi kuma shi ne shari'a ya yi magana ne a madadin ainihin gwamnatin jihar Taraba don haka waɗannan mutane ai a dokar Najeriya kundin tsarin mulkin Najeriya ta hana shiga cikin shari'a don a ɓata ko don a yi wani abu wanda zai kawo matsala a cikin ayyukan masu bincike da kuma ainihin shari'a a kotu. To a ƙarshe zan ce maka muna kira ga ainihin shi Inspector General of Police da DG DSS sa'annan da sauran jami'an tsaro da su gaggauta kama duk wanda aka kama aka tabbatar da laifinsa da hannunsa a cikin wannan ainihin rigingimu da kuma kashe-kashe a hukunta su yadda doka ta tanada.
To sai dai ku a martaninta rundunar yan sandan jihar Taraba da ta ma tabbatar da samun wasika da gwamnatin jihar ta rubuta mata to amma kuma ta ce ai wasika da ya zo ma a makare tunda waɗanda ake tuhuma tuni ma aka gurfanar da su a gaban kotu kuma ai shawara kawai aka bada ba wai umarni ba. ASP David Misal da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar ya koyi gane hasse game da wasikar.
Kafin ma mu samu wannan leta an riga an kai mutane a kotu an riga an tura ta kotu an caji ne su zuwa kotu kuma suna nan kotu na bincike kansu to kaga wannan lokacin ma ba hannunmu suke kulle ba da ba za mu iya cewa a kake don ga mun tura su a kotu to wannan yanzu ba zan iya tabbatar da wani masai suke a kotu ba domin abubuwan da ke hannun kotu ya fita hannunmu kafin ma mu samu wannan leta. Kasarin abubuwan dalilin da ya sa takardar nan ya zuwa wannan lokacin ka san ita gwamnati ta riga ta kafa panel of inquiry to su bincika abin da ya faru to a lokacin ba wai ma shi Attorney General ya rubuta cewa mu sake mutane ba shawara ne yake bayarwa ba wai yana bada wani umarni ne wanda cewa ga abin da za ku yi ba.
Ya mako dai zuwa yanzu hankula fa sun fara kwantawa a yankin na Mambila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.